我是天南买的，天买的，从他干啥用？我那货根本那么光明正大，不拉的给我，不用说。原来这乌鸦的我这整个整个路嘛呢，你是那么是的光明正大，这些大衣，谁叫我能过呢？我他妈可是俺可是起码的那点比两五块钱给那些，这个三毛多，人家他妈光明的开动，可拉点是个，可毛能不认？那毛可弱呢？可算可是的毛可，你留的家他妈的没钱修，俺可啥也没有，身板就靠家吃了吧。人家毛可啊，可是我能可打发人，我能可捆绑，就是这个他妈吧，就可以拿吧。tu ni fayaki ya sawa fuskanta matola limu sawa matafuska chen maya katara sike zargin shaku lata mangaro da kuma nuna son kanyi maya katandi son kwa zargin cha atun parako kwa mtenjar tama soma biyan su nede nera dubu hamsenga wa sunsu kakinda gilisani kuma lamula suka chenja inda kwa hawa kuma ana adensu nera dubu talatin batinda kwa sike cha fada la ujia atikin nadi
yo hata kia kore mutani isirinda shida batareza wani katamemen dalili koga abunda mukai yata hata kore muda abunda yada amemu kuma ana kawo wenda ba sune entarabanda ya kamata kuchiwa na abumba mu entarabamba mune muke muke mura abunda gobno namu ya kawo domo mu murada wenda tunfito jaga wani huri suzo kopanchi kuma kwa government na biya su tunne su zo suke cin jaki kuma an kai su wurin sanyi ana biya su dubu 40
to sai dai kuma da yake mai da matane game da wannan zarge-zargen da ake yi commissioner harkokin noma na jihar Taraba Mr. David Ishaya ya mako baina manema labarai cewa tun farko makon taraji na aka dauke su bisa yarjejeniyar cewa za a biya mutum ne bisa kwazon sa
Asia are asked to be well behaved and make sure they finish their tasks
gaskiya ba ta da cin yake ba fa dan wannan ka ta fara gona na kuma da kai gani gwamnati ta samu da shin domin samu riba ba kai ake kashe kudi babu riba ba ai dan in jiha da raba aka yi to kuma da za ka zara tun wasu ai wannan gonan zamani ce kuma dole ne a tafi da tsarin da ya kamata a samu riba amma ta yaya za a tara jama'a a hali babu aikin da suke yi a cewar commissioner harkokin noma na jiha Taraba
those lines that are no longer necessary to be kept on the payroll have been removed
kawai zuma dai hadakar kungiyar kwadago a jihar Basma ce komai ba tukunna bisa sallamar waɗannan ma'aikatan kokun ba yayin da su koyi an gwari wanda ma suke wannan sana'a suka soma bayin ra'ayin su ne da cewa
wannan matsalar ce ba da shari'a mu saboda mu ba mu damu da wannan ayyuka da suke tayi ba saboda mu baya amfanan mu so hakika mu na da suke siya na Taraba an aka kawo shi da HS idan yayi kokari ye kwana uku lalacewa yake yi
idan mun kawo wannan na jihar Taraba sukan siya suka je da shi kwana daya zuwa biyu ya lalace najas kuma yana kaiwa sati koda yayi yalo suna karbar su hakan suna sai suna amfani da shi
Ibrahim Abdulaziz sashin Hausa na Amurka daga Jalingo a Nigeria